ta nuna mana lokacin da suka shigo Madina, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana goye da sayyidina Abu Bakar a bayan abun hawarsa. Kaman yanda muka ce, ita sira ta manzo sallallahu alaihi wasallam za ta koya maka rayuwa ta addini, kuma za ta koya maka rayuwa ta duniya. To kaman yanda za mu gane cewa Abu Bakarin shaykhun yu'raf, shi sayyidina Abu Bakar dattijo ne wanda an riga an san shi. Kaman yanda za mu gani, Madina hanyar sace, kun san mutanen Makka ba su da hanyar da ta wuce Madina, ta nan za su bi su tafi Sham domin yo tsarin kayan abinci. Sham ita ce yankin ƙasar Syria da irin su Palestine, irin su Jordan, duk su ne Sham ta wancan lokacin. To Madina ta zama hanya ce ta mutanen Makka domin kaiwa da komowa, su kai wani abubuwan wanda ake a Makka, kuma su siyo kayan abinci daga Sham. To shi sanya ya zamo mutane da suke kan wannan hanyar sun saba da sayyidina Abu Bakar, sun san shi. Wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam shabun la yu'raf, alhali manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, matashi ne wanda ba a san shi ba, ma'ana su wannan mutanen ki ba san shi ba. Qala sayyidina Anas yake cewa fayalqar rajulu Abu Bakarin, sai mutun ya rudu sayyidina Abu Bakar, fayaqulu ya Abu Bakarin, sai sai ya kai Abu Bakar, man hadha ar-rajulu alladhi bayna yadayka, wannan wani mutun ne wanda yake gaba gare ka, ce gashi ya goyo ka abinda ba a saba gani ba. Sai na Abu Bakar yakan wuce akan raƙuminsa shi kadai, to amma yanzu gashi wani mutun ya goyo shi, wane ne wannan gaba gare ka? Fa yaqulu hadha ar-rajulu yahdini as-sabila, sai wannan mutun da kuke gani hanya zai nuna mun. Qala sai fa yahsibul hasim, sai mai zato ya zaci, annahu innama ya'ni tariq, sai na Abu Bakar yana nufin wata hanya ce wadda shi bai sani ba, wannan mutumin shi ya santa zai nuna masa hanya. Wa innama ya'ni sabil alkhair, shi kuma abinda yake nufi hanya alkhairi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu kansa akan alkhairi manzo Allah ne dora shi akai. To ashe kenan, ba sai na Abu Bakar ba hammu nan shi yake shiryar da mu a bisa hanya ta alkhairi. To wannan yana daga cikin abinda ake kira ko dai ka ce al-ma'arid ko at-tawriya. Addinin musulunci kasancewa ba dan kawayen addini bane, duk lokacin da ka samu kanka a lungu to zai iya baka mafita. Akwai abinda zaka faɗa, mai saurare yana zaton wani abu daban, kai kuma kana nufin wani abu daban, kun ba kai laifi ba a shari'a. Misali yanzu akwai hadisi da yake cewa al-halifu ala niyyatil mustahlif, rantsuwa tana nan akan niyyan wanda ya saka ka rantse. Akwai wanda yake cewa al-halifu ala niyyatil halif, rantsuwa tana nan akan niyyan wanda ya rantsuwar, domin a iya samun shiga a cikin ma'azan. Wani sahabi da ba zan iya tuna sunansa ba, ya zo zai wuce sai ya samu wani sahabi magautan musulunci sun yi masa kofar rago, ko dai suna so su kashe shi ko kuma ainihin ya zama sun jikkata shi. To shi kuma yana da mutunci a wajen waɗannan, duk da cewa ba sa musulunci amma dai shi yana da mutunci a wajen su. Sai ce da Allah ku kyale shi, sai suka ce to wallahi in dai ka rantse mana dan uwanka ne za mu kyale shi. Sai ya ce wallahi tallahi dan uwana ne. So suna zaton dan uwansa na jini, shi kuma dan uwansa musulmi. Innamal mu'minuna ikhwa, sai suka ce to tunda ka rantse dan uwanka ne shikenan, sai suka kyale shi. To duk da haka sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aikin Allah, kaji abin da ya faru. Sai ce ba komai, ai da ma rantsuwa tana nan a bisa niyyar shi wanda ya rantse. To wannan gabar kenan a lokacin da ake so a cutar da shi wanda ya rantsuwa. To akwai lokacin da rantsuwa za ta zamo a bisa niyyar wanda ya saka ka rantse, saboda an san dan adam ta kadari ne. Ta yi wa yazo ne, yazo ya ci bashin kai kibiya a je gun alkali, dama kila ka bashi bashin ba shaida kun ba a rubuta ba. Idan aka je gun alkali, wani zai iya cewa wallahi tallahi babu kudinsa a wajena, yana nufin a nan lokacin da yake magana. To kaga idan ya zamo ya ce wallahi tallahi babu kudinsa a wajena, yana nufin a lokacin da yake maganar, shi kuma wancan ya san ya bashi bashi, to wannan ba za ta fishe shi ba, domin shi wancan din in yace masa rantsai in babu kudi na a wajenka sai ya rantsa yace wallahi tallahi ne babu kudin ka a wajena shi wannan mai rantsa yana nufin a nan lokacin da nake magana shi kuma sai yana nufin ala islaq to rantsuwar tana nan a bisa niyyar shi wancan wanda yace ya rantsa yanzu a nan ba za mu tsabaka alhalifu ala niyatul halif wa sadi ala niyatul mustahlif to kun ga wannan yana nuna mana yalwa irin ta addinin musulunci domin so da dama ta ayyuwa a cuce ka to amma idan ka san irin alma'arif shi sai Imam Bukhari ya littafi a cikin Bukhari kitabul hiyal littafi da zai koya maka yan dabaru yanzu wani mutum mara wanda in yi bashi baya biya yazo ce da Allah wani karanta min kudi naira 5000 kai kuma kana jin da wayansa sai ka ce wallahi kudin suna hannun mutane ai kai ma mutum ne suna hannun ka to kaga lokacin da kace suna hannun mutane shi yanzu abinda zai zata cewa duk kudaden naka mutane sun rantsa ba su baka ba to sai ce ai ba komai randa Allah sa suka dawo da shi ba komai a iya ba shi kenan kai tafiyar ka to kaga anan zai zama ya halatta kai haka tun da kai tutar kaza ai kuma inda ka nufa daban shi kuma inda ya zata daban shi san ya daga cikin halayya ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yuwarri wala yaqulu illa sidqan wa yamzahu wala yaqulu illa haqqan manzo Allah yana yin tauriya amma baya fada sai gaskiya kuma yakan yi raha amma manzo Allah baya fada ko a halin raha sai dai gaskiya kun ga wata mata ta zo ta ce ya ma'aikin Allah yi min addu'a na shiga aljanna tsohuwa ce sai ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai tai ta kuka tai ta kuka aka ce ya ma'aikin Allah wannan matar ta zo ta yi fatawa kuma ya ta tafi tana kuka me ya faru yace a dawo da ita aka tambaye ta ta ce ai manzo Allah ta wai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ina nufin ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa haka ba sai a maida ki yarinya kaga anan yayi mata raha amma abin da ya faɗa gaskiya ne to koda irin maganganun mu da yau da kullun idan ka san irin wannan zaka iya fita daga cikin lunguna da yawa ba a cuce ka ba kuma kai ƙarya ba to wannan sai na Abubakar sai ce wannan abin da yake nuna min hanya yake nuna min suna zaton hanya da za a bi da kafa ko da abun hawa shi kuma hanya yake nufi ta tsira sai ce wa qauluhu fadin sa mana fadin sayyidina Anas da yace wa Abubakarin shaykhun yu'raf shi Abubakar dattijo ne wanda an san shi sai yace amma kaunuhu shaykhan to amma kasancewa sayyidina Abubakar ya zama dattijo fali annahu qad shaba domin shi furfura da tarife shi kun san mutane kala kala ne akwai mutumin da zaka ga cewa baya da yawan shekaru amma furfura duk ta bade shi musamman irin rayuwar da muke ciki ta 2015 ko 14 kaga mutum da ya furfure amma shekaru ba su kai ba to haka zaka iya ganin wani kuma kaga yayi shekaru bai furfura da yawa ba wani daga cikin magabata sunansa Suwaid ibn Ghafla sai da shekara 116 sannan ma ya dauki budurwa 116 kuma sai da ya haura shekara 120 shine limamin tarawihin masallacinsa dan Allah ya zaka nemo min dan shekara 80 ma wanda zai irin wannan sana ko wani sunansa Abdulsamad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas sai kuma shekara sai da haura 80 hakorinsa ma bai taba fanfara ba irin hatta fanfara ta yara bai yi ba saboda shekara 80 to kaga irin wannan Allah kan yi mutane irin wannan baiwoyin wani alamunsa sun nuna ya kwana biyu amma bai kwana biyu wani alamun sun nuna ta bai da shekaru kuma yana da su to sai na Abubakar furfura duk ta tuka masa fuska wa ma hadha to amma duk da wannan furfura da ta rufe fuska sai na Abubakar fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana asanna min abi bakarin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi shine yafi shekaru samar sayyidina Abubakar ala sahih a bisa zance wanda yake mafi bayani sayyidina Abubakar yayi khalifantaka ta shekara 2 da ina jin wata 2 ko wata 3 amma lokacin da ya zamo ya rasu shekaru 63 gare shi kun ga kenan manzo Allah ya rasu yana da shekara 63 shi Abubakar 63 kan kenan manzo Allah ya tsara shi da kusan me kusan shekara 2 kira da yan wasu yan watanni kaɗan haka amin amin sai ta lakin kana sha'ru abi bakarin abyad sai dai gashin sayyidina abubakar ya kasance fari ne وأكثر بياضا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شيني يفي yawan wato ainihin farin gashi ma sama da manzo tsira da abincin Allah zai tabbata a gare shi manzo Allah saboda kididdiga da sabai suke da ita cewa manzo Allah har ya bar duniya tsakanin kansa da gemun sa furfurar sa bata wuce kwaya 17 ba kwaya 17 a'a inda ba ganta ba da alisafa ai sai da ganta sai saboda ainihin aka lissafa yace wa amma kaunuhu yuraf amma kasancewa shi sai na Abubakar an san shi fa li annahu kana yamurru ala ahli madina domin shi ya kasance yana shudewa ta cikin madina fi safarin tijara a cikin tafiye-tafiyensa na kasuwanci bi khilafin nabi sallallahu alaihi wasallam sabanin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi wanda bai taba zuwa madina ba sai wannan lokaci sai ta as'ilatun lil muraja'a to ga ayyan tambayoyin nan domin murajin abin da ya gabata na farko yace ma sababu takhallufi ali radiyallahu an wani dalili ne yasa sayyidina ali ya zauna a makka yayin takhallufi anil hijra daga barin yin hijira ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi saboda haka ya akai bai hijira tare da shi ba aidin a wannan lokaci to irin wayannan suna daga cikin kusa da kuma gula wanda ya kamata ka yi ma masu limamai 12 daga cikin asbabul mata'in a wajensu wai sayyidina Uthman bai ma zo yi manzon Allah bai atur ridwan ba wannan taffa da aka yi a wannan karkashin bishiya wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idhi ba'anaka tahta shajara wai sayyidina Uthman bai ba to idan mai limami 12 ya ce maka Uthman ko kuma Ali abin da yayi Uthman bai mubai'a ba to sai da shi me yasa Ali bai hijira tare da manzon Allah ba sai maka a to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ya zauna dan ya bada amanu ne sai maka to shi ma Uthman manzon Allah ya yake shi makka shi ya sanya in zaka zagi wanta to hade suka zage gaba daya to irin wannan malamai suke cewa duk lokacin da ya zamo koda wani aiki na falala ne sai ya zamo shari'a ta baka wani umarni a daidai lokacin ko wani uzuri ya same ka a daidai lokacin to ana ma fatan ka samu wannan falala misali yanzu hadisi yake cewa in za ku zo sallah kada ku zo a guje ku taho a cikin natsuwa a hankali abinda kuka samu ku sallata abinda ya kuɓuce muku ku cika to shi wani zai iya tahowa a guje shi kawai hujjarsa abinda yake so lalle ga ya samu cikakkiyar raka'a to zai iya zuwa kila ya samu ana zaman tahiya ko su taho muƙaddara su biyu ɗaya ya taho a guje ya samu cikakkiyar raka'a ɗaya ya zo ya samu ana zaman tahiya to wanda ya samu zaman tahiyar shi ya fi dacewa da sunna domin ya yi tafiya da sunna ta ce ya yi idan ya zo ya kabbar sallah ko da iyakar abin tahiya ya samu aka sallame to kada sai ya sake sabon jami'i ya tashi ya dora kawai ana fatan yana da cikakken ladarsa domin za ka iya samun jami'i baka samu sallah ba kaga yanzu shi wannan ya samu jami'i bai samu sallah ba ma'ana da idan ka bi umarnin shari'a to za ka iya samun cikakken lada kaman wanda ya gabace ka ga wannan aikin abu na biyu yace kam khassasat quraishun nawa ne quraishawa suka kebance mukafa'atan a matsayin lada liman ya'tihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yazo musu da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi wa abi bakarin radiyallahu an da kuma sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda duk bayani ya gabata abu na uku ma za qala annabi sallallahu alaihi wasallam li abi bakarin radiyallahu an mai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya fada ga sayyidina abubakar lamma ra'a aqdamal mushrikina min dakhil ghar yayin da yaga kafafuwan mushrikai a lokacin suna cikin wannan kogo garu saur shi ma bayani ya gabata na hudu man alladhi la haqa annabiyya sallallahu ta'ala alayhi wasallam wa sahibahu wane ne yaje ya ruski manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da sahabinsa sayyidina abubakar wa madha kana akhiru amrihi kun menene karshen al'amarin wannan mutum mun san shine Suraqah ibn Malik kuma duk mun ji abin da ya gabata to sai sabon darasi istiqbalul ansari li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare wanda ainihin mutanen Madina suka yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi. Lamma sami'a al-muslimuna bil madinati bi makharij rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam min makkah, yayin da musulmai da suke Madina suka ji labarin fitowa ta manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi daga Makka, kanu yagduna, sun kasance suna yin sammako kulla gadatin kowace safiya, ilal harra, ya zuwa duwatsu da suke wajen Madina. Kun san Madina ana cewa ta kasance bainal harrataini, tsakanin duwatsu guda biyu, wato akwai harra sharqiyya da garbiya, gabashin Madina da yammacinta akwai duwatsu bakaƙe da kasan an zo an sheka su, dan ma dai gine-gine da sun tafiyar da su, to Madina ta zama tsakanin waɗannan duwatsu. To sai ya zama cewa wato ainihin mutanen Madina suna fita wajen waɗannan duwatsu domin taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayantaziruna, sai su dinga dako suna jira suna saurare, hatta yaruddahum harrul zahira, har ya zamo zafi na takewar rana tsakiya ya mayar da su gida. Mun san Madina tana da tsananin zafi, ligin fada yanzu lokacin da ake zafi za ga ma'aunin zafi wani lokaci sai ya kai 55, mu kuma za ka kololo zafi da wahala sai wuce 37 ya kai kololuwa kenan, amma tun sai ga ya kai 55 akwai lokacin da za ga Madina kana wanka da shawa karfe 7 na safe, kana wanka gumina ke toma saboda tsannin zafi, masallaci daga nan kila zuwa kwana jabal asr wallahi sai ka dauki lema. To za ka dindina masahabbai idan ka ga wannan, yanzu ga AC, wani mutum yanzu za ka ga AC mahabban daki saboda wadata. To amma su duddua su kuma kasan dutse su yake sababa zafi sosai, tunda idan ya dauki zafin rana ko ina sai zama ya duma mai, to amma haka suka yi wannan rayuwa. To saboda haka idan zafin takewar rana ya kasance sai mai da su gida. Fankalabu yawman, to wata rana sun juya, ba'da ma atalu intizarahum, bayan sun tsawaita wannan jira nasu. Falamma awau ila buyutihim, yayin da suka koma zuwa gidajensu, aw farajulun min yahud, sai wani mutum daga cikin yahudawa ya hau ala utmin min atamihim, ya hau wani gini daga cikin gine-ginensu, li amrin yanzur ilayhi, saboda wani al'amari da ya hau ya duba, misali ya hau shigifa ko ginin gidansa, wala Allah ko ya baza wani abu, kun san misali kaman a kauye idan aka debo wake ko wani abu sai hau kan shigifa sai a shanya, ko kuma wala Allah wani gyara ne yake so yi, shi dai a wannan lokaci ya hau kan gini daga cikin gine-ginensa. Fa basura bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya tsinkayo manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya hango shi wa ashabahu, kuma wa ashabihi, kuma ya hango abin nan sahabbansa, alaihim thiyabun bayd, tattare da su akwai fararen tufafi, yazulu bihim as-sarab, kawalwalniya tana gushewa saboda su. Mun san kawalwalniya ko abinda ake kira ruwan fako, idan kana tafiya cikin tsakar rana sai ka hango kamar ruwa ga yatan, ya sibuhu zam'anu ma'a, mai din kishiwa zai dauka cewa ruwa ne. To kaga idan wani yazo ya wuce ta kusa da wurin, inuwarsa ta shiga sai ga cewa baka ganin wannan ruwan. To duk lokacin da ya zamo manzon sallallahu alaihi wasallam ya taho shi da sahabbai wajen wani kawalwalniya, to inuwarsa sai zama sai ta rufe wannan ruwan ba a ganin sa, dama tsannin rana ke sawa ana hango wannan. To saboda haka idan sun zo wajen sarab shine kawalwalniya, sai ya zama inuwarsu ta rufe ba za a gani ba. Falam yamliki al-yahudiyyu, wannan bayhudi bai iya daurewa ba, an kala sai da ya fada, bi'a ala sautihi, da mafi daukakan muryarsa, sai ya ce ya ma'ashar al-arab, ya ku taron larabawa, haza jaddukum allazi tantazirun, wannan shine rabanku wanda kuke jira, ma'ana shi la'anan ne ba shi, wannan shi ke nuna mana shari'a ta Allah subhanahu wataala. Kaga yanzu ya yadda cewa manzon sallam annabi ne, kuma a cikin laraba, kuma shi ya fara hango shi, amma kash saboda ainihin ba rabo, kawai sai ya sanar da waɗanda yake ga su suka cancanci imani da wannan annabi, saboda haka ainihin sai ya sanar da su. Shi yasa kullum mun sha faɗa, ka daina kwafa cewa ina ma lokacin su maliku aka yi ka, ina ma lokacin sabai aka yi ka, a'a wannan lokacin Allah shi ya san lokacin jannatar shi ya dace da kai, saboda haka aka zaka zauna ka hakura kai dai ka bi Allah, kowane lokaci ka samu rahmar Allah shine abin nema. Wani ya kasance a sahun gaba a lokacin manzo sallam amma yana wuta, irin Abdullahi dan Ubayyu yana sahun gaba. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, sai daga cikin masu fadan wannan amma arne ne, saboda haka shi musulunci rabo ne Allah yake ba wanda ya so daga cikin bayinsa. Kullun roki Allah shari'a da kuma tabbata akan shari'ar, ba wai sai lokaci kaza ka kasance ko lokaci kaza ba. Amin. Yace fasara almuslimuna ila salah ila silah, saboda haka sai musulmi suka zabura zuwa ga dauko makamai. Fatalakaw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka taro manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi. Bi zaharil harra, a can wato wajen wa'annan duwatsu, ma'ana can ma kafin ya karaso zuwa wajen wa'annan duwatsu. Fa adala bihim zatul yamin, sai ya bi bangaren dama da su. Hatta nazala bihim fi bani amr bin auf, har ya sauka da su a wajen wannan kabila, su ne banu amr ibn auf. Ko san al'adun larabawa, za ka ga duk ƙauyen da ka gani ko ɗan gungun gari sai ka samu ƙabilu ɗaya ne ƴaƴan kaka ɗaya, to mafi yawa ka zama take wasu take har yau har gobe. Za ka ga hatta auratayya harbi da wahala zai aure, ya nemi aure wajen algamidi. Algamidi ba lallai bane shi ma ya zai wajen al'ahmadi ya aure, domin shi wani na ga ƙabila kaza duk kuɗinsu, to shi kyauta ma tsada baya bukata matsayin shi yafi wannan. Shi kuma wannan yana ganin cewa ba ma zai taya ba, yan kabila kaza ta fi karfinsa, duk kudinsa shi ma ba zai taya ba. To haka ainihin al'adunsu suke, shi yasa za ka cewa suna zaune kashi-kashi. Bi Quba, wato ainihin a Quba, sai ce wa zalika yawmul ithnain, wannan kuma ya kasance ranar Litinin. Za mu ga cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, Allah ya haɗa masa mafi yawan abubuwa a ranakun Litinin. Malaman sira suka ce hatta wahayi an so mai masa ne ranar Litinin, wacce ta dace da 27 ga watan Ramadan, shine lokacin da aka fara zo masa da wahayi. Kuma mun san haihuwarsa haka ta kasance, haka nan hijirarsa, haka nan wafati nasa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Min shahri Rabi'ul Awwal, wato ranar Litinin ta watan Rabi'ul Awwal. Fa qama Abu Bakr lin-nas, sayyidina Abu Bakr sai ya tashi wato ainihin ga mutane. Wajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitan, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya zauna yayi shiru. Fa tafika man jaa min al-ansar, sai wanda suka zo daga cikin lansarawa suka kasance. Mimman lam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda ba su taba ganin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ba, sai suka kasance yuhayyi Abubakar, duk wanda yazo sai gari sai na Abubakar, saboda sun gan shi yayi furfura, wato suna zaton cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta asabati shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har lokacin da ya zamo inuwa ta dan kare, rana ta fara taba manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Fa aqbala Abubakar, sai na Abubakar ya taho. Hatta dhallala alaihi birida'i, har ya zamo ya inuwance shi da mayatinsa. Fa arafa an-nasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalik, to a wannan lokaci su gane cewa to ashe wancan wanda muke gaishewa din ba shi bane manzo sallam. To gile wasu ce a ba an yi bayani a baya ba, sai wa mutane sun je sun yi masa tafa a Aqaba, to ya kai su kasa gane shi, kuma suke zaton Abubakar ne. To ai har yanzu manzo Allah bai isa cikin Madina ba, inda da ya je wanda su riga sun san shi. Kamar yanzu a ce mutum ya taho daga Kaduna, mukaddara wanda suka je masa tafa a nan kwana jabu suke, to shikenan shi kuma sai ya zo unguwa uku. Kamar unguwa uku ba za su iya sanin sa ba, domin ba su ne suka je masa muka suka yi masa ainihin tafa ba, dole sai ya karaso wajen dandazon wanda suka taba ganin sa, to sannan ainihin za su iya shaida shi. Amin. Falabitha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bani amr bin auf, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya zauna a cikin wannan kabila banu amr ibn auf. Bid'a asharata layla, wato ainihin yayi kwana 10 da yan kai. Wasu malamai suka ce abinda yayi shine sati biyu cif cif, ma'ana kwana 14. Malamai sun yi sabani cewa wane ne wanda ya soke shi a cikin wannan kabila. Wasu suka ce akwai Sa'ad ibn Khaisama shine wato ainihin ya fara bashi masauki. Wasu suka ce akwai wato abin nan Kulthum ibn al-Hidim wanda ina ji mun ambata a karatunmu na Bukhari, shine mutumin da yake karanta Qulhuwallahu sannan kuma ainihin sai ya karanta wata sura wanda sahabbai suka yi ta tsaye gumi. Me ya sanya ba zai karanta sura ita kadai ba sai hada da Qulhuwallahu? To sunansa Kulthum ibn al-Hidim. Wasu suka ce shine mai masaukin farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Quba. Wasu kuma suka ambace shi Sa'ad ibn al-Khaisama. To amma abin nan ibn al-Khaisama to amma an fi rinjaye da cewa Kulthum shine mai masaukin sa. Amin. To shine sai yake cewa wa ustisa al-masjidu alladhi ustisa ala taqwa, sai aka dora harsashin masallacin da aka gina harsashin sa a bisa jin tsoron Allah, ma'ana masallaci na farko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa shine masallacin Quba. Wa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da aminta Allah tsarta mata gare shi sallacin wannan masallaci. Thumma rakiba ra'ilatahu, sannan sai ya hau abar hawarsa. Wa ba'da an aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muddata allati makathaha bi Quba, bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi ya zauna wannan tsawon lokaci da ya zauna a Quba. Wa arada an yadkhula al-Madina, yayi nufin zai shiga Madina. Kun kamar inda muka faɗa bai kai ga shiga Madina ba da wacce magana da muke. Ba'da ila al-ansar, sai ya aika zuwa ga mutanen Madina, ma'ana ya aika masa cewa ga yanin tafiya. Faja'u ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam wa Abi Bakr, sai suka zo zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi da kuma sayyidina Abu Bakr. Fa sallamu alaihima, sai suka yi masa sallama. Wa qalu, sai suka ce irkaba aminina aminain muta'in, ku hau abun hawan ku kuna amintattu ababan yi wa biyayya. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر سي منزو تيرا دا امينتن الله سكار تبتا غاري شي شي سيدنا ابو بكر سي سكا هو ابابن هوان سو وهفوا دونهما بالسلاح متانن مدينه سكا رفا باين سو دا مكامي ا وته روايه تي وجن متن 500 سكا فيتو دغ ميماشي سي مي كنسكني سي مي كبيا سكا زمو اينفين سن يي قوانيا ga manzo tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi shi da ainihin abokan tafiyarsa. Wa inda wusulihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina, yayin da manzo tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi ya isa zuwa Madina, akhadha ahlu al-Madina yaqulun, sai mutanen Madina suka ci gaba da cewa jaa nabiyullah jaa nabiyullah, suka ce irin cewa annabin Allah ya zo, annabin Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam. Fa ashrafu, sai duk suka hau sama yanzuruna, suna ta kallo. Wa yaqulun, suna cewa jaa nabiyullah jaa nabiyullah, annabin Allah ya zo, annabin Allah ya zo. To na sani cewa akwai abubuwa ko in ce akwai waƙar da mun shaji cewa da ita mutanen Madina suka tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sala al-badr alaina min thaniyat al-wada har zuwa irin karshen ta. To zamu ga malamai sun yi maganganu akan shin isnadin wannan waka ya inganta ko bai inganta ba. Al-Doktor Akram Diyaul Umari a cikin Asirat an-Nabawiyya ya ce duka asani da suka ambaci wannan babu ɗaya da ya riga inganta. Akwai wani littafi in ban manta ba insha Allah ta'ala zan zo muku da shi ranar itiyo littafi ne na musamman, ina jin ba zai wuce shafi 20 zuwa 30 ba, wanda wani malami yayi akan ainihin ita wannan wagar. Daga cikin abin da yace wannan wagar kwata-kwata ta inganta cewa an tare manzon Allah da ita ba shiga sa Madina, daga ciki yace domin ita Madina manzon Allah ya rada mata suna Madina, sunanta Yathrib kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je. To ya za a rika sai kuma ji ita sharrabtal Madina marhaban ya khaira da ya kai za a ambaci cewa ya zo ya wato darar ta Madina, ambaci suna na Madina wanda shi ya rada mata sunan, yanzu ba shigowarsa kenan to ya kai za a ce kuma ta samu sunan mari tun a wannan lokaci wannan kawai zai sa ka ce akwai nakara a cikin wannan shi sa shi ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yana cewa shi gurgurdan abubuwa da ya bibbi cewa an yi manzon Allah wannan wakan ne lokacin da ya dawo daga tabuka wannan shine abin da shi ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya tabbatar shi ibn hajar a cikin fatul bari shi ma ya ambata cewa wannan asalid din ba sai ganta ba domin hatta asira ta ibn hisham an kawo bayanin ba tare da ainihin wani isnadi ba to sannan muqaddar ma tabbatar ta to ba a tare manzon sallam da ganguna ba kasan daga cikin wanda suke so su daure wa kida gindi cewa wai an tare shi da wayannan ganguna ana kadawa shi kansa ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad abin da yake magana mujarradin waka to sannan fardan dadalan muqaddara ma cewa an tare shi da wakar da kida ba abin da zai taba yiwa bane ba shigowar farko a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da mutane ba san umarni da hani ba a ce manzo Allah ya fara yi musu dawa daga shigo wasu abin da ba zai yiwu bane duk lokacin da mutane ba san addini ba to sai ka karantar da su sannan ka hana su kaza da kaza me yasa shehu dan fodiyo Allah ya jinka ya gare shi lokacin da yake kiran mutane yana wa'azi maza suke haduwa da mata su ta kudu amma kai yake kyale su in ba kuma ta ba har shehun barna na wancan lokacin ya aika masa waƙe na ainihin zargi cewa labari ya zo mana cewa kana takuda mata da maza a wa'azinka kuma ka san haduwan mata da maza bai halatta ba kaza kaza wanda yasa shehu abdullahi ya maida martani cewa mu ba mu hada maza da mata kuma mutaren nan mun same su jahilai ba san addini ba ya za a yi mu kore su ainihin mana san addinin Allah to ka kaddara ma a ce an yi da kidan a wannan lokacin manzon sallam babu yadda za a ce ya shigo gari ana masa wannan lale mara ba mutanen ban san komai ba daga zuwa ya fara ainihin hantarar su ina mun tsawa manzon Allah ba zai wannan ba ya inganta hadisai kun shadi akwai lokacin da sayyidina abubakar ya zo da sallah a gidan manzon sallam ya samu kuyangu mata suna kida sai ta mizmaru shaytan fi baiti rasulillah ya zai a ce wato ainihin wato abin nan gangar shedan ko kuma sarewar shedan a gidan manzon sallam manzon Allah bai masa inkari ba cewa wannan muryar shedan ce sai ya ce a'a kyale su kowanne suna da idin su su mata da yara wannan yan abubuwan shine idin su kunga anan mata da yara aka ba dama aka daga musu kafa a ranar kun sallah su dan more a irin wannan hali wannan in mun kaddara ma a ce isladin ya inganta an yi waka kuma an hada ta ma da kida din wannan abin ta kaddarawa balla zan kamar yadda bayani ya gabata kwata kwata asali din ba su inganta ba kamar yadda bayani ya zo insha Allah in ba mata ba zan zo muku da tafin dan ku gaishe ku dai kasuwa ainihin ku siya amin amin yace fa kana yawmu farhin wabtihaj ya kasance wuni ne na farin ciki da kuma walwala lam tara almadinatu yawman mithla madina bata taba ganin wuni irin wannan ba sayyidina Anas dan Malik yana cewa yace wallahi ran da manzo tsira da aminci suka tabbata gare shi ya shigo madina ba mu taba ganin kyakkyawan wuni wuni mai dadi mai haske irin wannan wunin ba yace kun ba mu taba ganin wuni mai muni wanda yake mara dadi ba irin nan da manzo Allah ya wafaci sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace li'annahu liyawmin ladhin taqala fihi al-islam domin wuni ne wanda addinin musulunci ya tiratu a cikin sa min zalika al-hayd dayyik daga wancan wuri matsatse takurarre fi makka a makka ila rahabil intilaq ya zuwa farfajiya ta miƙe kafa da walwala walintishar da kuma yaduwa bi hadhihi al-buq'ati al-mubaraka al-madina a wannan wuri wanda yake mai albarka shine annabin madina idan ban manta ba an sa addinin musulunci a cikin keji an takure shi a makka to amma zuwan madina sai ya zama wuri ne wanda zai miƙe kafa ainihin ya saka taiwala wa minha kuma daga madina ila sa'ir biqa'il ardi addinin musulunci ya yadu dukkan sauran sassan kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa wannan addini na musulunci sai ya kai duk inda rana ainihin ta kai duk inda rana ta haska to addinin musulunci ainihin sai ya isa wannan wajen lokaci dai ne kawai ainihin ake jira sai ta yi laƙada a hassu al-madinati bilfadl, lallai mutanen madina sun ji wata irin falala, allazi habahumullahu bi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kyauta da shi, wa bi sharaf, da kuma ɗaukaka, allazi ikhtassa bihim, wanda ainihin Allah ya ikhtassahum bihi, wanda Allah ya keɓance su da shi aizan, kuma ma'ana su ne Allah ya sa za su tari manzon sallam su zama ainihin sun ba shi masauki, kuma su ne wanda za a kafa daular musulunci a garinsu. Yace faqad sarat baldatuhum, domin tabbas garinsu na Madina ya kasance mautinan, wato mazauni ne, li'iwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ba da mafaka ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, wa sahabatihi almuhajirin, da kuma sahabbansa wanda suka yi kaura, thumma linusrati alislam, kuma wuri ne wanda ya kasance na agaza mu addinin musulunci, kama asbahat mautinan linnizami alislami, kaman yanda Madina ta wayi gari wuri ne wanda yake na tsara, wato yin tsari na addinin musulunci, duk wani tsare-tsare da za a yi na addinin musulunci to a Madina ya samo asali, wato al'am, wato tsari wanda yake gaman me at-tafsili, wanda za a yi shi daki-daki filla-filla, bi kulli muqawimatihi, da dukkan abin da zai agaza masa a yi ya taimaka masa. Wato za ka ga cewa Madina abubuwa da Allah ya yi mata abubuwa ne wanda suke na mamaki. Manzon sallam ya mata addu'o'i, Allah subhanahu wata'ala ya musu albarka ga mudinsu, Allah subhanahu wata'ala ya yi musu bala'o'i da sauran abubuwa, kuma duk Allah ya yi musu. Kuma manzon sallam ya musu addu'o'i na nagarta da karimci, wallahi wani abin mamaki. A tambayi duk wani wanda yake zuwa umara ko aikin haji, zai ce maka halin mutanen Makka ba irin mutanen Madina bane, kuma su kansu suna ikrari da wannan. Bana manta wata mun je umara Makka, muka tari wani mai mota, muka ce ya kai mu waje kaza, sai ya ambaci kudi, ina ji koriyar 10 ko 20, sai muka ce to ai mu inda Madina ne, wannan bai wuce reyali biyu ba, sai ce ko a haɗa mu da mutanen Makka kariman mutane, wallahi dan Makka yake faɗa mana wannan. Saboda haka yayi da cewa mutanen Madina kariman mutane ne, karimci na mamaki. Ka tambayi mutanen da suke zuwa musamman da azumi, kaga masallacin Madina duk ofofinsa masu kuɗi sun sa a taro mai buɗe baki. Wallahi za ka ga wani lokaci yaro uku huɗu sun kama hannayen mutum ɗaya, wannan yana tashi ya kamo, wannan yana tashi ya kamo, kowa so yake ya kai kai zaular da kai a sufar babarsa kai buɗe baki. Idan ka je ka zauna su kai mu alfarma. Wallahi akwai wanda in dai zaka je kai buɗe baki yau, gobe dibiga ta azumi ya wuce, zaka yi mamakin kyautar da zai baka kuɗi na mamaki, domin ka masa alfarma ya dora maka ladan, wato dakon lada zuwa lahira. Allahu ai mu ba ila da haka ake anan ko. Allah ya tsaba. Wato amma wallahi malam zai baka sha'awa, wato su sun yadda cewa lahira da gaske ake nemanta. Akwai wani bai kuɗi Abdulrahim, ban sani ba ko yana raye, wallahi idan ka ga kuɗin da yake kashewa duk wuni baka ya kiyasta 100,000 ne yake kashewa wuni. Na farko a kori kura a je a dinga raba bahunan shinkafa da ɗanyen nama, sannan buɗe baki a zo idan ka yanda za a je rabin kaza da yogurt da sauran abubuwa na buɗe baki, a je gidansa in nan ya cika a buɗe sai in har azumi ya wuce, kuma ya ta muku godiya. Wallahi ya taimaka godiya, kun zo kun yi buɗe baki a gidansa. Kai kuma yanzu kai za ka yi ta godiya Alhaji, Alhaji Allah ta gama lafiya, Alhaji Allah ya ƙaro samu. Saboda kai ka samu kaɗan buɗa sau biyu ko sau uku. Wallahi kuma tarbiyya ce, su suka riga suka samu ta addini, sun yadda lahirar nan ana nemanta da kuɗi sosai. Mu kuma gidajenmu abin da kuɗinmu na gidaje ne, da motoci da ɗinki da ketare ne, illa man rahim Allah, Allah ya sa mu dace. Amin. Rawan Imamu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito, Allah ya jinka gare shi, min hadithil Bara ibn Azib, daga hadithin Bara dan Azib radiyallahu anhu, Allah ya yarda shi, kala yace عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يا عندما زن الله سيران أمنتن الله سكارة تبتع قليشي شق مدينة فإذا الرجال والنساء فوق البيوت فيمزا دماتا سكهو كان جنجن معنا كان شق فنسو وتفرق العلماء wato ainihin sai duk malamai suka karkasu wal khadam da kuma ainihin wanda suke masu hidima fi quru a cikin tituna yunadauna suna ta kira ya muhammad ya rasulullah ya muhammad ya rasulullah wato ainihin suka kasu suna ta kira suna ta wato jin dadi madina ta haskaka manzo tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi ya riga ya shigo kila wani sai to me yasa aka zo aka sai ar ulama to ai manzo Allah ya tura sahabbai in ba ku manta ba irin su abin nan irin su ibnu um maktum da irin su wane ne wanda musab bin umair kun ga sun ne sun ilmantar da mutane kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ainihin ya zamo ya hijira sayyati wa ba'da hadha al-istiqbal al-jamaahiri al-'azim bayan wannan tarbe da wannan tara ta kunzumin mutane wanda suke mai girman gaske allazi lam yarid mithluhu fi tarikh al-insaniyya wanda labarin irin wannan tara da yake manzon Allah a tarihin adam ba taba irin wannan taran ba sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya tafi hatta nazala fi dari abi ayyub al-ansari har ya sauka ainihin a gidan abu ayyub al-ansari Allah madaukaki ya kara yarda a gare shi kamar yadda muka shaji akwai asar wanda da yawa malaman tsira ma sun ambata cewa mutanen Madina kowanne ya fito yana kokari ya kama ragama ko linzamin abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya rabauta cewa manzon Allah ya sauka a gidansa saboda haka kowa zo zai kama sai ce da uha fa innaha ma'mura ku kyale wannan taguwa an umarce ta da inda za ta sauka kaman yanda wayannan asar suke nunawa da tazo sai ta sauka a farfajiyan inda aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma asali fili ne da ake shanye da dino to sai manzon sallam ainihin ya tashe ta da ta yi gaba sai ta wayewayo sai ta sake dawowa sai ta sake kwantawa a wajen to kuma sai ya zamo dab da gidan Abu Ayyub al-Ansari wanda shi daga cikin banu Najjar kuma mun san su ne ainihin abin nan kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan ba manta ba mun ambata a baya cewa Salma bint Amr ita ce ta haifi Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ainihin ita mutuniyar Madina ce ina fata mun gane tunda shi Hashim shi da ma ainihin ya je aure ta a can kuma ainihin Allah ya masa rasuwa lokacin ainihin ba haifi Abdul Muttalib ba daga baya ya zama an haife shi har dai ainihin dan uwansa ya je tawo da shi domin ambata wannan a baya asira kenan sun zama kawunne ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dama manzon sallam yana fatan ya zama ya sauka wajen kawunnansa domin ya zama ainihin ya sada zumuncin su kuma suna fatan haka to shi da ma Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara hakan ba ta kasance فعن أنس رضي الله عنه حديث ياضو لك سيدنا أنس الله يكارنا مسيدة في حديث الهجرة الطويل أتين حديث دوغو دي بياني أتكين شأن الهجرة وفيه يغلق سين أبن ديزو أتكين حديث فأقبل يسير منذو صلى الله عليه وسلم سيف اسكنت ينا تكوة ينا تتفيع حتى نزل جانب دار أبي أيوب har sai da ya sauka daura da gidan Abu Ayyub al-Ansari sunansa Khalid ibn Zaid wanda ainihin yana daga cikin mutanen da sabai wasu daga cikin namijin suke ga shi ya kamata a yi wata fa bayan wafatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda haka mutun ne wanda yake na kirki mai takawa kuma Allah ya masa doguwar rayuwa domin bai rasu ba sai a lokacin khalifan ta Yazid ibn Muawiya yayi wafati lokacin da aka je yakin Qusayniyya saboda haka ba karamin mutum bane to shine yake cewa fa innahu la yuhaddithu ahla to lokacin da ya zama manzon sallallahu alaihi wasallam ya sauka yana zaune to sai yake tantaunawa da jama'ar sa anan da aka ce ahlahu ba ana nufin matansa ba don manzon sallam lokacin da yayi wannan hijira din ma da nana Aisha da nana Sauda duk suna Makka ba taho da su ba, wannan tafiya bai taho da su ba, sai daga baya aika aka taho da ainihin nana Sauda da nana Aisha da sauran dangin gidan ko iyalin gidan Sayyidina Abubakar. To kidan ahlahu ana nufin mutanansa, ko dai kace su kawunnansa da suke nan, ko kuma mutanen da ainihin yake tafe da su. To yana tattaunawa da su, iz sami'a bihi Abdullah ibn Salam, sai Abdullah ibn Salam ya ainihin ya ji shi. Kun san shi ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudawa ne, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gamdakatar ya shigo addinin musulunci. Kun sha din kissarsa wanda malamai sun sha faɗa. Sai ce huwa fi nakhlin li ahli, a lokacin da ya ji murya ta manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi, to yana cikin itatan dabino na iyalan gidansa. Yakhtarifu lahum, wato ainihin yana tsunko masu ƴaƴan bishiyoyin dabinan. Mun san cewa Larabawa yanda ake ji a ɗebo tumu, to haka suke zo su ɗan tsunko lubiyar dabino a zo a ci. To lokacin da ya ji wannan fa'ajjala, sai ya gaggawa, saboda kamar yanda kuka sani, su Yahudawa mun faɗa a baya cewa da damansu da suka karanta a sira cewa annabin ƙarshe zai kasance wuri mai tarin duwatsu da dabinai, kun ga duk sun yi ƙaura daga yankunansu, wasu suka zauna Khaibar, wasu kuma suka zauna Madina, domin da Khaibar da Madina duk suna da yawan duwatsu, ina jin Khaibar bata wuce kilo 70 ba tsakaninta ainihin da Madina. To saboda haka za a ga cewa tana da duwatsu da kuma dabinai. To duk sai suka zo suka yi dandazo a nan, saboda a haifi annabin ƙarshe a cikinsu. Da sun haifi ɗa namiji sai a sa masa Ahmad, ko a sanya masa ainihin Muhammad, ko a dace suka yi ta yi. To amma Allah subhanahu wataala sai kwalelansu, Allah ya samar da manzon sallam ainihin a cikin Larabawa. To sha Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudawa ne, har ma kun sha dai malamai suna cewa yake cewa ya san manzon Allah sama da ɗan cikinsa da ya haifa. To yana jin kalmominsa kawai, ya san cewa wannan shine annabin ƙarshe. To yana cikin wannan dabi'un nasa kawai shikenan, fa'addala, sai ya gaggawa, an yadu allazi yaktarifu lahum fiha, ya sauri ya kawo iyalansa wannan abin da ya tsunko musu, tunda ainihin ya ji wannan babbar magana. Faja'a wa hiya ma'ahu, sai ya zo yana tare da wannan dabino da ya tsunko. Fasami'a min nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ji kalamai na manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Thumma raja'a ila ahli, sannan sai kuma zuwa iyalansa ainihin yayi musu bayani. Kun sha ji cewa lokacin da ya zo wajen manzon sallam zai musulunta, ya ce ya ma'aikin Allah ina so in musulunta, amma ka san Yahudawa miyagun mutane ne, idan sun ji na musulunta za su yi man sharri ta yadda za ka fi amincewa da ni. To sai manzon Allah aka saka yashi a gaito manya-manyan malaman Yahudawa, aka ce wai Abdullahi ibn Salam a cikin ku, suka ce huwa khairuna wa ibn khairina wa alibuna wa ibn, suka dukkan zuga ai shine mafi alkhairin mutumin kirki kaza kaza. Manzo Allah ce to yanzu da zai musulunta ya zaku ce, suka ce Allah kiyashe shi, Allah kiyaye musulunta. Sai fito ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, suka ce huwa sharruna wa ibn sharrina. Nan take saboda haka wannan yana nuna maka rashin karban gaskiya ba wai rashin gamsasshen hujja bane, a'a kawai dai wani abu da yake cikin zuciya shine zai sa mutun ya zo ya sa kafa ya shuri gaskiya. Wala Allah ko dan an riga shi fada shi kun bai gamsu a ce an riga shi ba, ko kuma idan ta karfafa zai rasa hanyar tefanansa, ko girman sa ya ragu, ko kaza. To irin wannan su zai kalla ya kalla, in ya so sai ya ce gaskiya gara ma a tafi haka, Allah ya kiyashe mu, amin. To shine sai yake cewa faƙara nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, yace ayyu buyuti ahlina aqrab, wani gida ne mafi kusa daga cikin gidan yan uwanmu, ma'ana kawunnansa, tunda yanzu yana cikin wato area ta Ban Najjar. Yace to daga cikin gidajen kawunnansa wani gida yafi kusa da nan? Faƙala abu ayyub, sai abu ayyub yace ana ya nabiyullah hadhihi dari wa hadha babi, yace ni ne ya ma'aikin Allah, wannan shine gidana kuma ga kofar gidan nan. Kun sha jin kissan lokacin da aka je, dama gidansa sama da ƙasa ne, saboda haka manzon Allah yana ƙasa har ya hau sama shi da matarsa, yace kai ya za a yi ta sabo a ce muna san manzon Allah yana ƙasa. Ya zo ya dinga magiya, ya ma'aikin Allah sama ya kamata ka koma, ba zai yiwu muna sama kana ƙasa ba. Manzon Allah ce to ai nan ƙasan shi yafi sauƙin karɓar baƙi, duk wanda zai zo ya shigo a cikin sauƙi ba sai an ta hawa da sauka ba. To dai ya dai hakura a yadifin aka tafi a haka kisa ce za mu zo insha Allah ta'ala nake ji a gaba a cikin wannan din saboda haka sai yayi wuf sai ya dauke shimfidar talabun manzo Allah sallam da sauran kan sai shige da su gida shi kuma Asad ibn Zarara sai sauri sai dauke ragaban labun manzo Allah shi ma sai shige da ita gida ma'ana dai zama wannan falalar su ne yadifin suka same ta amin shi ma ba shi da nisa da masallaci ko ba shi da nisa da wajen dan bai zama masallaci ba kala sai yake cewa fantalik to saboda haka tafi fahayi lana maqilan ka je ka dan tanada mana inda za mu yi baccin rana ma'ana tunda akwai gajiya to a je a dan samu inda za a dan kwanta a huta thumma nazala rasulullahi sallam ala abi ayyub saboda haka sai manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi ya sauka wajen Abu Ayyub hatta bana masjidahu wa masakina har sai da ya zamo ya gina masallacinsa da kuma ainihin gidansa manzo sallallahu alaihi wasallam bai fara neman ina matsuguni yake ba sai dai ainihin ina za a gina masallaci kun shaji cewa su mutanen Madina sun so kyautar da wannan wurin suka ce mai aikin Allah mun bada shi kyauta domin ai masallaci manzo Allah ta a sai dai da kudi yace shi zai saya da kudin ajihunsa sun ga su sannan manzo Allah ya saya wannan shi ke nuna mana cewa kullun da ka zamo aluja ko madda kullun kai dai sama sai dai ka karba sai dai ka karba addinin musulunci yana so kai ma ya zamo kana taka rawa a wajen abubuwa wani yana ganin shi kwarewa da kuma ainihin wayo shine kullun ya zamo sai dai kudi su zo ya saka a jihu hidiman musulunci sai dai zo shi ya shela ta a masallaci kararan hasana kullun kararan hasana amma shi ba ta aiki a kansa to ya kamata ya zamo kala daga cikin wanda za su yi wannan wallahi akwai wanda ya gwalance a wajen wannan karar din amma wannan shi ba zai taba yi ba shi kawai in dai riga ya faɗa shi ya gama nasa aiki kai kuma yanzu ya rage ruwan kai maka fuddo naka to za ga manzo sallam duk abinda za a yi na aiki na karfi ko na kuɗi manzo Allah bai yadda a bar shi ba duk za mu karanta irin wayannan ga sha gaba wannan zai nuna mana ashe dan kana shugaba kada ka zo ka kakume da alkyabba kullun sai dai ko menene fi da ai maka wallahi akwai wanda idan ya samu wuri ya harbe hatta dan abu kankane wallahi ba zai yi ba kawai saboda shi kawai lissafi sai ya hadu ba haka ake abubuwa rayuwa ba idan an yi maka wani abun kai ma yi wani abu ba na ji akwai shugaban da yake ji zai kai matsayi na ainihin sahabbai ma balanta da manzo sallam amma kuma manzo Allah yana yin abubuwa domin ya nuna ma yan baya addinin musulunci yana so kowa shi ma ya taka rawa kowa ya bada tasa gudunmuwar amin sai ke cewa wa bihadha to da wannan kad tammat hijratuhu sallallahu alaihi wa sallam hijira ta manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ta riga ta cika domin yanzu gashi ya riga ya shigo Madina wa hijratu ashabihi radiyallahu anhum da kuma hijirar wayansu daga cikin sahabbansa da ba za mu ce gabaki ɗaya ba domin tari suna Makka ba su iso ainihin Madina ba sai ce wa lam tantahi alhijratu bi ahdafiha wa gayatiha amma wannan ba shi ya nuna shikenan hijira ta riga ta kammala da dukkan ainihin manufofinta da burin da take so ta cimmawa ba a ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zo Madina shikenan kurin ko sun wura ta kuri sun abinda yake bukata a wajen hijira riga ya kammala a'a bal mala yace ba haka lamarin yake ba bada'at ba'da wusuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato kaman ma kace lokacin hijira ta fara bayan isowar manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ta bata a gare shi sumul qalaw ila al-madina ya zuwa ainihin madina wa bada'a ma'aha rihlatul mata'ib kuma ita wannan hijira manzo sallam ya faro wannan tafiya da take cike da wahalhalu wal masa'ib da musibu kala kala ku duba ainihin irin hanyoyin da manzo Allah bi ba wai hanya ta yau da kullum ba ratse ne idan ka samu tafsira ka ji sunayen wurin a ce ka haddace su ma ba karamin aiki ba kaman da yanzu mai kaddara a ce kana so ka jefa ne sau a ce daga nan yanzu ka yanka ta mariri ka bullo kai duk wani shatalle talle lungu da sako kafin a ce ka jefa ne sau wata irin wahala ce wannan to saboda haka abu ne ga kuma ka duba irin namun jeji a wancan lokaci duk abubuwa wanda sa iya lankwame mutum su kashe shi ko tocila ta hannu babu tafiya ta wajen kilomita 450 bal ta ma fi haka don me kakkiyar hanya ce za mu ce in ka bi hanya ta yau da kullum daga muka zuwa Madina shine kusan 450 to amma idan aka yi zagaye aka yi ratse Allah kawai ya san kiyamila milan da aka ci yace wal tahaddiyat kuma wacce take cike da kalubale amma duk da haka fatagallaba alaiha rasulullahi sallam magana sallam yace karkin wannan yarin jayeta lil wusul lil mustaqbal al bahir al umma domin ya kai ga ainihin wani abu future wanda za ta zama mai daraja ga al umma ma'ana manzon Allah ya jura wannan wahalhalu da yunwa da kalubale domin ya kai wani wuri matsuni wanda shine zai zama ainihin na gina al umma a gaba والدولة الإسلامية إن ذا أكف دولة الدين المسلمتي التي استطاعت ود تسام داما أن تصنع حضارة إنسانية رائعة ود يزمو تاسام الدواي واتقن أدم مي بنكاي لا ربا وكا في زون الدين المسلمتي ذاك سامو جدا داوانيك أو ياواني باس دواي وا أما الدين المسلمتي يزوي ما يدسو ينبنيك ورى الروما سوى يوما سوانكني yace ala qususin min al-iman wanda aka gina a bisa gishikai na imani wa taqwa da kuma jin tsoron Allah wal ihsan da kuma kyautatawa wal adl da kuma adalci bada an tagallabat ala aqwa dawlataini bayan kuma ita wannan daula ta musulunci ta yi rinjaye a bisa mafi karfin dauloli guda biyu kana ta tahkumani fil alam wanda ita su kasance suna hukunci a duk fadin duniya wahuma daulatul fursi wa daulatul rum wanda shine daular Faris da Rum a wancan lokaci idan an ce Faris da Rum kamar yanzu ka ce America da Russia su ne masu tsananin karfi wanda za su lakuce mu kowa an ce ba wanda sai lakuce an ce su amma sai da addinin musulunci yi kasa-kasa da su to ina ga sai dai mu tsaya domin durusun wa'ibar din naga suna da yawa sun kai wajen shafi hudu ko ga sunan saboda shafi wajen shafi biyar ma ba za mu iya su ba yanzu saboda yanayin lokaci sai dai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya kuma gane da mu daidai din Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah wannan zakuka da suke zuwa Allah ka yi mana zabin alkhairi Allah ka bada zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin zaben da bayan sa duk wanda suke son tashin 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 hankali Allah ya mayar da mummunan niyyar su akan su Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kara mana yalwar arziki Allah dukan iyayen mu da suka rasu wanda suke rayi Allah ya samu cika da imani Allah ya samu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambayar yake cewa malam don Allah mene ne ingancin kissa ko hikayar Ibn Kathir ya kawo karkashin fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa aya ta 64 wa ma arsalna min rasuli illa li yuta'a bi idhillah hadi zuwa karshe walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul nawajidallaha tawwabar rahima cewa da a ce su a lokacin da suka zalunci kawunan su sun zo maka sai suka nemi gafaran Allah kuma sai manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata gare shi ya nema musu gafaran Allah to za su sami Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai akwai kissa wanda abinda zan iya hararowa babu Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin sa ina jin ko wani mutum mai suna Utubi ko abin da ya kama da haka ya zo wai yadda kissar ta ce yayi wasu abubuwa na zunubai yanzu zai kama shabaki yana kuka yana cewa ma'aikin Allah ma'ana yana faɗa a kabarin Manzon Sallam kenan Allah yana cewa da a ce idan bayi suka zalunci kawunan su suka zo wajenka ainihin suka nemi gafara Allah kuma Manzon Allah Sallam ya nema musu gafara to lalle babu shakka za su samu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu samu Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai saboda haka na zalunci kai da baikin Allah na zo ainihin a nema min gafara Allah wani abu ne da ya kama da haka shine abin da zan iya halartowa na karanta kissa na shekaru da yawa to saboda haka ina jin ko shi yayi mafarki ko ne masa mafarki cewa ga manzon Allah ya zo cewa yana cewa shikenan an gafarta masa to gaskiya malaman da suka koyar da mu tafsiri sun ce wannan kisa kwata-kwata bata inganta ba, bal daga cikin manyan malaman mu suna cewa akwai nusakh na Ibn Kathir wanda zaka samu tsofaffin tab'at ne ma wanda babu wannan kisa ba kwata-kwata, ma'ana wata tab'a ne wanda an buga su shekaru sama da 100 zaka san babu wannan kisa a ciki. Kuma abin da ya kamata kullun daliban ilimi su gane, ba kowane abu da malamin tafsiri ya kawo zaka dauka cewa ya inganta ba, akwai hikayoyi rututu. Yanzu misali Ibn Kathir din a cikin tafsirinsa karkashin fadin Allah subhanahu wataala, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, sai kawo wata kissa wanda za ku shaji ana fada cewa akwai wata mata shikenan sai naƙuda ta kama ta, to tana da bara ko yaron gida, shikenan sai ta ce da shi je ka samu min wuta, to shikenan yana fitowa kawai sai ya haɗu da wani mutum ya kace masa da shi, sai ya ce amma kai yaron wata mata ne ko, sai ya ce eh, sai ya ce to ta haifi ya mace kuma kai za ka aure ta bayan ta yi zina da mutum 100 kuma gizo-gizo shi ne sababin ajalinta. To shi mutumin yana jin haka kawai sai ya koma sai ya samu wuka sai ya farda ma ita yadda aka haifa a ciki, kawai shi kenan sai ya fita a guje ya tafi uwa duniya, ya je ya shiga ruwa ya tsallaka ruwa ya tsallaka tudu ya tafi uwa duniya ya yi ta neman kudi har zuma kasa ya tashin mai kudi. Shi kenan bayan shekaru masu yawa sai ya dawo garin, da ya dawo garin wani wuri wanda yake ainihin nesa da nan, sai ya samu wata yarinya ta mace da Allah a nemo masa yarinya mafi kyau a garin nan da yake so ya aura. Shikenan sai ta je ta samu wannan yarinya bayan ta girma ta zama mace, yana ganin ta yaji yana bala'in santa, aka yi maganan sadaki aka je aka daura aure. Bayan sun tare sai yake tambaye ta kissar ta, sai take cewa lalle babu shakka ita mahaifiyarta ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza, har ma ake ba ta kissa cewa ran da aka haife ta baran mahaifiyarta ko yaron mahaifiyarta ya farda mata wuka a ciki, sai take nuna masa martaban wukar, sai ya shiru sai ce to in ku haka ne kin yi zina da mutum 100, ta ce eh to lallai babu shakka da wahala su kasa haka, sai ce to kuma abu na biyu gizo-gizo shi zai zama ajalinki, to sai kuma ya zama wato an saka masa mugun santa tunda mai kuɗi ne sai ya gina dogon bene sai saka da tan bene tan kolola ba mata saukowa ƙasa kar ma sai katilis da gizo-gizo. To shi kenan wata ran ana nishadi ana annashuwa kawai daga kai ne daga gizo-gizo a sama, sai ta ce a irin wannan abin da yake ta zai zama ajali na ko, tace hira sai to bari ni na zama ajali sa kafin ya zama ajali na, sai ta kabo shi sai ta sa babban yatsan ta sai ta gwallace shi, sai wannan ruwan nasa sai ya shiga cikin farcen babban yatsan ta, kawai sai affecting din wannan kawai sai yatsa ya bugi kirin kafa ta sun tume shi kenan sai ta mutu. Ibn Kathir ya kawo kissa kun bai ce komai akan ta ba, amma duk malamai da sun ce bata inganta ba, kissoshi da yawa yanzu dauki kissatul garanik kisan da take cewa manzon sallam wai yana magana yana karatu, saboda haka sai shedan ya jefa masa da yace afara aitum lata wal uzza, har zuwa karshe sai ce wa inna halihi al garani qulula wa inna shafa'atuhunna latartaja, wai saboda quraisha suna ji manzon Allah ya yaba gumakan su, to da yaje fasjudu lillahi wa abudu yasjudu suma sai suke sujuda. Na ga malamai sun hatta Ibn Hajar kansa ku duba tsayinsa a hadisi, amma sai inganta wannan kissa wanda Albani ya zo ya fata-fata da ita ya yi littafi ya samu suna Nasbul Majanik li Nasbi Kisatul Garanik, ma'ana kafan majaddawa domin yin fatali da kissan Garanik. Ibn al-Arabi a cikin tafsirinsa shi ma ya waje-waje da ita, Ibn Kathir ma haka, ma'ana kaga yanzu zaka samu wasu malamai sun kai wani matsayi na ilimin hadisi amma sun inganta kissa kuma ta inganta ba, saboda kada mu dauka wai dan kaga wata kissa a cikin tafsiri ko a cikin wani tafi kawai shikenan ta inganta, karerai nawa yanzu za ku iya sani akwai wata takarda tun muna yana ake yawo da ita duk shekara sai ya sake buga ta amma sabon bugu wai ga wani mai gadin masallacin manzo sallam asware duk shekara sai an sake sabunta ta sai ka dauka ba za ka yi abin to irin wannan karerai zaka dinga ganin su ko sarjutu kuma duk mutari'a su suke lalubo wannan al-munkhaniqatu wal mawqudatu domin dai a tattali hujja wanda zai zama kaza shine hujja kaza shikenan Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh